اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. بایہ کہ ان وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi ya ba mu dama zan mu ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullah afdalu kitabun ba'da kitabillahi ta'ala shine wannan littafi mai albarka darasin mu yau na 10 ayi mintuna na 10 na farko zan yi bayani kamar yadda muka saba akan wasu abubuwa da suka shafi al-imam al-bukhari da littafin shi ba mu gushe bai zan mu ga wani abu da ya shafi al-imam al-bukhari ita ce rasuwa ta al-imam al-bukhari kamar yadda muka faɗa ko wannan takaicewa ne muke in ba wannan basira ta al-imam al-bukhari akwai littahi rubuce rubuce da dama akan sirar shi da tarihin shi kenan akwai mafi wanda na aika muku shine abqariyatul imam al-bukhari wanda ya shafi komai na shi wannan kuma takaicewa ne mu muke a cikin muhadara abin da ya shahi rasuwa ta al-imam al-bukhari wa ruwa an yi ruwaya annahu dajara layla yayi kashin hakuri a wata rana ma'ana duniyar ta ishe shi fada'a sai yayi addu'a bada an faraga min salatin layl bayan ya gama sallar dare cikin irshadu sari ne yake cewa allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahabat ya allah kasa ta yi mini kunci duk da yalwata bima rahabat ma'ana bi rahabatiha faqa bidni ilayka ya allah ka karbi rayuwata fama ta fi zalika shahr sai ya rasa a cikin wannan wata lan saboda mun hada cewa mujabud da'awa ne yana daga cikin malaman da ake karba ma addu'a ma'aihiye shi ma kuma haka nan sai ya rasu a cikin daren asabar laylatul eidul fitr daren sallah ta karama sallah ta azumi ana gobe sallah azumi ya rasu sanata 56 wa 200 shekara ta 256 Anis nan wa 60 sana yana dan shekara 62 sai wata a cikin shekara 62 a rayuwar shi wata guda wata uku ne kadai bai yada kwana 13 ne afwan kawai suka cike suka yi saura ya cike shekara 62 wa kana ausa yayi wasiya al-imam al-bukhari an yukfana ayi mushi likawani fi salasati aswaba a cikin tuha guda uku laysa fiha kamisun wala imam wanda a cikin ta babu riga babu rawani fa fa ila zalika bihi sai aka aikata hakan da shi saboda haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tattanado walam masulli alaihi yayin da aka yi mishi sallah ta gawa wa wudi afi hufratihi aka sanya shi cikin ramin shi kabarin shi fahamin turabi qabrihi ra'ihatun tayyiba kalmisk wa damat ayyama sai aka samu wani kamshi ya dago kamshi mai yawa ya fito daga kabarin shi ana sa shi ya fito kamar turaran almiski ya ma turaran almiski kuma wannan kamshin ya jima kwanukai da dama ana waja'al an-nasu yakhtalifuna ila qabrihi muddatan ya'khuzuna min mutane suna tattahiya kwanuka masu yawa suna zuwa kabarin shi suna jin wannan kamshi Abdul Wahid yake cewa Ibn Adam al-Tawarisi yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahu jama'atun min ashabihi wannan magabata mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mahalki na mutane na gari gaskiya ne shi yasa zaka ga yawanci suna mahalkin cewa wani da yayin rusu mai mahalkin shi kaza kuma haka nan ne ba shiri bane suke yi yace yi naga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mahalki tare da shi akwai sahabban shi waqahu waqifin fi mawdi'in yana tsaye a wani guri fa sallamtu alaihi sai nan ma annabi sallama a mahalkin faradda alaihi salam sai na yayin mai da mun sallama fa qultu sai na ce wa ma wuqufuka huna ya rasulullah tsayuwan mi kake anan ya ma aikin Allah qala sai yace antaziru muhammad ibn isma'il ina jira muhammad ibn isma'il ne yazo shine al-imam al-bukhari yace falan ma kana ba'du ayyami wannan hadaran al-imam al-bukhari da ran shi wannan malamin yayi wannan mahalkin yace bayan an kwanuka kadan kausi aka kama ni cewa al-imam al-bukhari ya rasu kuma yace a lokacin sa'ad da nayi mahalkin a lokacin aka kama ni ya kwancewa bukhari ya rasu a cikin sa'ad da naga annabi kuma ya ga mana haka yace walam ma zahara amruhu ba'da wafatihi kharaja ba'du mukhalifihi ila qabrihi yayin da lamarin shi ya bayyana wanda suke maga abukan gaban shi ma wanda sun saba mishi zuwa kabarin shi suke tayi suna ta bayyana tuba da nadama bayan ya riga ya bar duniya dan saboda sun ga cewa lalle lamarin na wannan bawan Allah gaskiya ne kuma sai da yayin da suka ga baiwa da farallar da Allah ya mishi ta tabbatar da suke bayyana tuba. Wannan shine farallata al-Imam al-Bukhari kamar yadda shi ma kanshi yayi mahalaki tun yana yaro cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma Annabi hulhuta ya tambaye masu fasarar mahalaki suka ce mishi sunna Annabi ce zaka ba kariya kuma sai haka ta tabbata. Wannan dangance da rayuwar al-Imam al-Bukhari kenan. Sai kuma abin da ya shahi wani abu da mu fara a cikin abin da ya shahi al-Jami'us Sahih kilittahin nashi, saboda littahin wannan mai albarka yana da wasu asrar, yana da wasu hikimomi da suke cikin shi, da dukkatun nazar wanda mai shi ya tsaya yayi iya kokarin shi, iya yin shi, yana da hikimomi da balaga da fawaid da lataif wanda idan ba an gaya ma mutum su ba zai iya fahimtar su ba, wanda ya wadatar da wannan daidaiku da muke tarda cikin darasi wanda in mun tardo su muna faɗa su. Wannan kuma a cikin muqaddima duk masu sharhi na muqaddima suna bayani akan wannan. Na farko abin da ya shahi sharadin al-Imam al-Bukhari, manhajin al-Imam al-Bukhari da ma sauran kutubu sunna gabaki daya, ba muqaddima suka yi ba, yawancin su ba su yi muqaddima ba, suka bayyana cewa ga yadda zan mu tahiyar da aikin nan namu cikin wannan littahi, dugara ma al-Imam Muslim yayi muqaddima yayi bayani. To amma al-Imam al-Bukhari ba bayani ya ba da ma wasu daga cikin malamai, sai al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala shi ma yi risala zuwa ga ahlul Makka yana bayyana musu manhajin shi a cikin littafin shi As-Sunan. To amma sauran ba su faɗi komai ba akan cewa ga yadda su tayin, kuma mun ji ana cewa ga manhajin su, ga shurud din su na hadisi ba su suka wada ba, a malamai ne wajen tatabbu'i da bibiya da karanta abin dukka ɗaya bayan ɗaya har suka fahimto wannan abubuwan, kuma haka nan ne hakika ne ba kama-kama bane. Yana daga cikin rubuce-rubuce da dama da aka yi, akwai shurudul a'immatu sittah, sharadi na abdullahi malaman hadisi guda biyar, da kowani kuma shurudul a'immal khamsa, kowani littahi ga yadda ya aza tsarin shi yadda zai tahi, kuma ga sharadin shi a cikin littafin shi. Kenan duka wannan bilistiqra ne da bibiya ne aka gano manhajin su da kuma tsarin su a cikin littafin su, amma su ba su yi muqaddima ba, yawancin su suka ce ga yadda zasu tahi akai. Akwai mazaje da dama wanda daga cikin littafin Sahih Bukhari ko Sahih Muslim an rawaito su rijal ne a ciki, amma kuma wasu sun soke su. To wannan abinda zan mu sani wanda ma bayani akan shi, Abul Hasan al-Maqdisi yana cewa Allah ji kanshi cikin mutunan da al-Imam al-Bukhari ya huddo hadisin shi, sai ya ce haza qad jawaza al-qantara, jawaza al-qantara ya tsallaka gada, duk wanda Bukhari ya huddo hadisin shi to ya tsallaka gada, ba sababu wani suka ba zai tasiri akan shi ba, yana nihin ba za a yi waiwaya zuwa ga wata suka da za a mishi ba. Yace amma hadisan da aka yi ma al-Imam al-Bukhari intiqadi akai, ma'ana aka yi mishi gyara, suke ganin cewa wannan gurin bai kam ta bai sayo su, mafi yawancin su yace ba su suka a cikin asalin mawdu'in sahihin shi, dan saboda gabaki ɗayan su sun zo ta wata hanya, ko kuma an sani da ijma'i cewa littattafansu Bukhari da Muslim an karbe su, karba da hannu bibiya al-umma sun karbe su, sai ɗaiɗaiku hadisai wanda an musu intiqadi akai, wanda Darqutni ya ilitahi akai, kuma amsa akan wannan littattafan intiqadin da aka musu, gyaran da aka musu a ijmali a takaice, cewa babu shakku duk wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim shugabanni ne, su ne jagorori a cikin harkar hadisi a zamanin su, kuma bayan su haka nan wajen sanin hadisi sahihi da ilalkin shi, hadda al-Imam al-Farabri yake cewa al-Imam al-Bukhari yana cewa Farabri marawacin Sahih al-Bukhari ne, yace ban sanya ba cikin wannan littafi nawa hadisi ɗaya sai da ya kasance nayi istikhara na roki Allah na tabbatar da ingancin shi, da zan sa shi cikin sahihina. Maki ibn Abda ne ke cewa Muslim yana cewa na buzirar da littafin nan naga Abi Zur'at ar-Razi, babban malamin su na hadisi, yace duk abin da ya mun nunin cewa hadisin nan yana da illa sai mu bar shi, kuma na bar shi. Yace idan muka san wannan to zan mu san cewa bisu huddo hadisin da zai kasance yana da illa, ko kuma illar shi wanda zai kasance mai suka ce wanda zai tayi tasiri a cikin asalin hadisin. Akan dukkan wanda hadisin da suka huddo a cikin littafin su hadisi ne wanda asalin shi ko da mu'allaka ne suka huddo, wanda ɗaiɗaiku dukkan mu'allakin da muka tarda muna ganin al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani yana bayanin cewa wannan hadisin ja a mausula an tariki fulan wa fulan, hadisin ya zo matsayin mausuli ta hanyar wani da wani da wani, kuma yi bayanin ingancin shi, ko ya kawo shi da sigatut tamrid al-Imam al-Bukhari ko Muslim, to asalin abun yana da inganci. asalin shi hukuncin da yake dauke da abun da yake dauke shi wannan hadisin yana da inganci kamar yadda wannan a aikace dai bayan dai muna tahiya muna ganin irin wannan daidaikun abubuwan a satin da ya tsaya zan mu shiga cikin karatun littafin hadisan da muka tsaya hadisi na nawa ne muka tsaya kenan yau na 30 da na 40 ne zan tashi mu babu na 30 yawa zan mu tashi a cikin kitabul iman kitabu na bi kenan a cikin wannan littafi a cikin kalkashin shi kuma babun babu na 30 babun as-salatu min al-iman babun dake bayanin cewa sallah tana daga cikin imani wa qaulullahi ta'ala da hadar Allah madaukin sarki ma'ana da bayani akan hadar Allah madaukin sarki wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance ba zai tozarta muku imaninku ya'ani salatukum indal bait yana nihin sallarku a wajen daki kenan wannan al-Imam al-Bukhari tun a cikin babe ya fassara mana me ake nihi da wannan salatukum me ake nihi me Allah yake nihi anan shine imaninku kai shine sallar al-Imam al-Bukhari wannan ya gabata cewa babu buka da dama al-Imam al-Bukhari yana ta cewa kaza min al-iman to wannan kuma he kawo sallah tana daga cikin imani sallah ita ce ma imani hadisi na 40 al-Imam al-Bukhari da sanadin shi muttasil Allah rahmshe shi yake cewa haddathana Amr ibn Khalid haddathana Zuhair haddathana Abu Ishaq anil Bara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah kana awwala ma qadima al-Madina farkon zawwashi Madina nazala ala ajdadihi ya sabka akan wajen kakannin shi min al-ansar na mutanen Madina wa annahu salla qibla baitul maqdis kuma yayi salla annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yana fuskantar baitul maqdis 16 shaharan wata 16 aw 17 shaharan ko kuma wata 17 wa kana yu'jibuhu ya kasance yana burge shi shi annabi an takuna qiblatuhu qibla shi ta kasance qiblar baitu wajen baitin ka'aba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yana wata nan 16 ko 17 yana kallon baitul maqdis wajen sallah to amma yana burge shi a ce Allah ya umarce shi ya kalli ka'aba wa annahu salla awwal salatin shi annabi yayi salla farkon sallar da yayi ita ce salatul asr sallal asr wa sallama ahu qaumun sai wasu mutane suka yi salla tare da shi fa kharaja rajulun sai wani mutun ya fito mai man sallama ahu tare da wanda suka yi salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa marra ala ahli masjidin sai ya wuce wasu masu wani masallaci kenan wanda ba masallacin annabi ba su ma unguwarsu a garin su can suna sallar su yace wa hum raki'un suna ruku'u fa qala sai ya ce musu ashhadu billahi ina shaida muku da Allah laqad sallaitu ma rasulullahi aqila rasulullahi nayi salla tare da manzon Allah kibla makka wajen makka ma'ana wannan hukuncin da kuke kallon baitul maqdis buku sani bane ba an sabko ma annabi cewa ya kalli ka'aba an fasa kallon baitul maqdis ga ku kuma kuna salla kuna kallon baitul maqdis suna cikin ruku'u ya gaya musu haka suna ji fadaru sai suka kewaya kamahum kamar yadda suke kibalal bait suka fuskanci ka'aba kenan wannan tsananin gaugawa da biyayya ta sahabbai ba zancen cewa a kawo tawili ce kai mai babu mu yarda ba ko kaza yana hadi sun san amintar shi suka yarda dalili ne akan aiki da akhbarul ahad wa kanatil yahud qad a'jabahum yahudawa yana burge su iz kana yusalli qibla baitul maqdis dan annabi yana salla wajen baitul maqdis wa ahlul kitab da ahlul kitab dukkan su suna kallo gani suke annabi lokacin yana kallon baitul maqdis yayi muwafaka da su su ma ita ce alqiblas su kenan tunda annabi yana kallon ta cha suke a tahiyyar tamu daya ce to shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake san a ce ya kalli bait wannan ka'aba falamma wallahi wajhahu yayin da ya fuskantar da fuskar shi qibalal bait wajen bait nan ka'aba albaitu an ka alif wallahi ma'anan kawai ka'aba ake ni da suka kalli ka'aba an karu zalika sai suka yi musun haka suka ce wannan mutun duk abin da muke kan shi sai ya saba mu qala zuhair zuhair yake cewa haddathana abu ishaq kenan wanda ya tambaya da zu an yi samu sabanin ruwaya ake gashi kaga al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin ya kare kuma sai ce qala zuhair zuhair sai yace kenan zai bayyana mu cewa a wannan ruwaya ta zuhair shi kuma ga wani ƙari nan حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا cikin wannan hadisin annahu mata ala alqibla cewa ya mutu akan alqibla qabla an tuhawwal rijal kahin a juyar da wasu mutane kutulu an kai wa kutulu an kashe su falam nadir ramana qul fihim musamba mizan mu ce akan sha'anin su fa anzalallahu sai Allah ya sabko ma kana Allah li yudhi'a iman Allah bai kasance ba zai tozarta muku sallarku kenan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a guri biyar wannan shine guri na harko kenan wannan ya bayyana abin da suke gani suna cewa yaya ne aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam an juyar da cewa a kalli Baitul Maqdis a bar kallon Baitul Maqdis a koma Ka'aba to kuma yaya wasu mutanen da sun riga sun rasu kahin azo da wannan hukuncin suna ta sallah Baitul Maqdis kenan sallar su ta tayi a banza sai Allah ya ba su amsa cewa Allah bai kasance ba zai tozarta muku sallarku kenan dukkan magana imani kuma nan Allah sai ya ambaci sallah da imani shine wanda makasudin al-Imam al-Bukhari anan gurin ya tabbatar da cewa sallah daga tana daga cikin imani wanda shine ya kafa baban akai shine mawdu'u shahi mahallu shahid na tarjuma al-Imam Ibn Hajar yake cewa cikin wannan hadisin akwai fa'ida a ciki akwai raddi akan murji'a akan inkarin su da suke yi cewa ayyuka na addini imani ne dukkan wannan babukan da yake kulla al-Imam al-Bukhari raddi ne akan yan bid'a wanda murji'a suna ciki wanda ganin su ayyuka ba cikin imani suke ba wa fihi anna tamanni taghayyur al-ahkam ja'iz kuma cikin shi mun fahimci cewa gurin a sauya hukunci halaka ne idza zaharat al-maslaha fi zalik idan maslaha ta bayyana cikin haka gashi annabi yayi gurin ina ma a juyar da shi ya kalli Ka'aba wa fihi bayan sharaf al-mustafa a ciki akwai bayanin daukaka ta annabin zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karamatihi ala rabbihi da girman shi da mutuncin shi a wajen Allah li yada'ihi lahu ma ahabba ta yadda Allah ya bashi abin da yake so min gairi tasrihin bi su'al ba tare da ya bayyana roko ba mun gani san da yake yi cewa yana so a umarce shi kalli Ka'aba ya bar kallon Baitul Maqdis bai roka ba daga sanin da Allah ya cewa annabi yana son wannan sai ya bashi wannan kin kuma cikin shi akwai bayani kan cewa sahabbai abinda suke kai na tsananin rukun su da addini da kwadayin addini da tosayi akan yan uwansu wannan kuma ya bayyana ta inda daga yazo ma yace musu an juya alqibla ba su tsaya ba sun yi wani inda inda kawo biyayya suka yi kuma tosayin su ga yan uwansu ya bayyana a gurin da suka ce to ya yan uwanmu kuma wanda an kashe su ko kuma sun mutu a lokacin ba a sauya alqibla ba yaya kenan kuma wannan irin wannan mas'ala ta faru a cikin sha'anin giya da aka haramta giya suka ce to kuma ya aka yi wanda ƴan uwanmu wanda sun mutu giya a cikin su sun mutu suna shan giya shi ma sai Allah madaukin sarki ya sauko laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati binahum fi ma daimu har zuwa karshen aya wallahi yuhibbul muhsinin wannan amsa ce akan cewa su ma dan sun mutu suna shan giya ai lokacin kahin haramcin ta ne ba su da wani lahi akan abin da suka ci kamar yadda Allah yake cewa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya kyautata aiki ban mu wulakantar da mishi aiki mu tozarta mishi aikin shi aki bashi lada akan abun wannan baban kenan sai babu na 31 shine babun babu husnul islamil mar'i babun bil ibabu bil idafa babu husnul isnab islamil mar'i kamar yadda muka yi bayani babun yana zuwa bi tanwin yana zuwa da idafa kala malik al-imam malik yake cewa akhbarani zaid ibn aslam anna abba ibn yasar akhbarahu anna abasa ibn al-khudri akhbarahu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yaji manzon allah mai tsira da amincin allah yana cewa idza aslama al-abdu idan bawa yan musulunta fa hasuna islamuhu musuluncin shi ya kyautata fa hasuna islamuhu musuluncin shi ya kyautata kenan ba sai zamana kyautata musuluncin shi shine da kyakkyawar aqida da ikhlasi kuma zahirin shi da batinin shi yazo dai babu munahuci a ciki to yace idan yayi haka ne yukafirullahu anhu kullu sayyi'a Allah zai kankare mishi dukkan wani mummunan aiki da yake kana zalafa ha wanda ya gabatar da ita wa kana ba'd zalika alqisas bayan haka kuma sai ayi mishi kisasi ma'ana sai ayi mishi zalafa ha qaddamaha wai nan kisasi ne kisasin kuma shine alhasanatu bi ashri amsalia kyakkyawan aiki alimka shi so 10 ila sabu mi'ata dhifin zuwa ga limki 700 kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Qur'ani wasayyi'atu bi misliha mummuna aiki kuma da kwatan kwacin shi za a baka illa an yatajawazu Allahu anhu sai in Allah yayi gafara yayi rangume ya himishi mun yi bayani a cikin muqaddima da mun karanta cewa dukkan hadisin da Bukhari ya kawo mu'allaq to kuma in ma a ciki ya kawo shi a wani guri ya sadar da shi ko kuma a wani littafin an sadar da shi nan gurin Bukhari ta kala Malik Bukhari ya gamu da Malik ne kenan akwai inkidai cikin mu'allaq za a kira shi to amma akwai inda akai misali saboda tsakanin Bukhari da shi da al-Imam Malik mun gabatar da bayanin cewa Bukhari dalibin su al-Imam Malik ne kenan bai amshi karatu wajen su Malik ba amma yayi wajen daliban su to in yace kala Malik dole akwai magana akwai wani mutumin da ya sarayar wanda bai ambace shi ba to shine Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa Abu Zarr Al-Harawi ya kawo wannan hadisin da sanadin shi daidai kamar yadda yake wanda yake cewa حدثنا الحسن بن إدريس حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به ونغنين أن وليد بن مسلم دق مالك هكذا النسائي أن الإمام النسائي يهدوش تهني وليد بن مسلم تهني مالك يتي مالك يباش الأباري كنن سيا أمبتش مي كنونا واندن حديث نن يكاش معلق أما حديثي نوان ديك موصول ني باب وتمت على تاردش da yace a cikin hadisin nan da yake cewa Allah ya rubuta ko kuma yayi umarni a rubuta ruwaya ta zo ta hanya al-Imam Daraqutni ta hanya Shu'aibu daga Malik yake cewa Allah madaukin sarki yana cewa uktubu kenan da yace kataba Allah Allah zai rubuta to ruwaya Daraqutni ta bayyana cewa Allah ba shi ya rubuta ba cewa ya rubuta yaqulu Allah li mala'ikatihi uktubu kenan wannan ruwaya ta bayyana mana cewa su wane ne za a rubuta za su rubuta yakace innal musannaf asqata ma rawahu ghayru amdan li annahu mushkilun ala alqawaid al-imam al-maziri Allah ya mishi rahama yake cewa a cikin wannan hadisin akwai iskali kowa ya bada hankalin shi da kyau akwai iskali inji al-imam al-maziri al-kafiru la yasuhu minhu taqarrub fala yusabu ala al-amal as-salih as-sadir minhu fi shirkihi yace kafuri sanin mu ne cewa aikin shi idan yayi ba a bashi lada ba a ba kafuri lada idan yayi aikin shi yace li anna min shart al-mutaqarrib an yakuna arifan bi liman yataqarrab ilayhi sharadin karba aiki ya kasance wanda zaka ma zai yi aikin ya san wanda zai ma mana ya san Allah da zai ma to lokacin da ya yi aikin da bai ba kahuri ne bai ma san Allah ba kuma gashi nan an ce za a rubuta mishi ayyukan da yi kada zalafaha duk kyakkyawan ayyukan da yi a jahiliya za a rubuta mishi yana halin kahuri yace kahuri ba a bashi lada kadi iya da sai bi shi akan wannan iskalin al-Imam an-Nawawi Allah ji kanshi sai ya ce abin da yake daidai wanda muhaqiqun na malamai suka tahi akai kuma ijma'i ya tahi akan haka hamma Nawawi ya ce ijma'i ne duk da ijma'in al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ba waiwaye zuwa gare shi ijma'i ne ce amma akwai wanda suka saba ya ce kahuri mu sani cewa idan ya aikata ayyuka na gari kamar sadaka kamar sadar da zumunci sannan yan musulunta ya musulunta za a bashi lada akan wannan abubuwan za a rubuta mishi me yasa dan saboda su ba su bukatan niyya ba su bukatan kai wanda duk ka kyautata ma ya ji dadin abun shine ake bukata akan irin wannan ayyukan amma da a wacewa ya saba ma kaida yace wannan ba zan musallama ba insha Allah Imam an-Nawawi yana raddi ga sa Imam al-Maziri da Qadi Iyad yace dan saboda ana lissahi da wasu ayyuka na kahuri cikin ayyukan shi na duniya kamar kafara ta zihari a cikin babin fiqhu koda kahuri ne yayi ana mishi lissahi da ita bai lazumce shi ba idan ya musulunta a ce he ka saki wannan ita ce karshen maganar Nawawi Ibn Hajar yace zancin gaskiya ita ce cewa kitabatus sawabul muslim fi hali islamihi rubuta ma musulmi ladan shi a cikin halin musuluncin shi farala ce daga Allah kuma ihsani ne wanda zai kasance farala ce ta Allah halin kahurcin shi yace mishi na karba maka hawancan wanda ya wuce hadisin ya kumshi tattaro rubuta lada rubutawa amma bai tattaro ba karba kenan yana nihin can nan a hadisi mai annabi yace ai rubutawa ko rubutawa daban karba daban kenan yace ba a ce ba karba kuma yace yana yiwa ya kasance hadisin ya kasance mu'allaq ne ala islamihi akan musuluncin shi fa yuqbalu sai a amshe shi wa yusabu idza aslama sai a amsa idan ya musulunta ma'ana sai ce sai a kasance lokacin da ya aikata aikin nashi yana cikin halin kahurci Allah ya sa malaiku ku rubuta shi ku bar shi mu'allaq in ya musulunta mu ba shi ladan in bai musulunta ba a zubda kenan yace yana haihuwa a kasance haka ne Ibn Hajar yace wannan kuma magana ce mai karhi wanda al-Imam an-Nawawi da ita ya zame Ibrahim al-Harbi da Ibn Battal da ma wasun su kamar su al-Imam al-Qurdabi da Ibn al-Munayyir daga cikin malaman karshe ibn al-munayyir yake cewa abin da ya saba ma al-mukhalif lil qawaid ad-da'wa an yuktabu lahu fi hal kufri abin da ya saba ma kaida ta musulunci a ce lokacin yana kafirin a ce ku rubuta mishi lada a ce an bashi lada shine ya saba ma kaida ta musulunci yace amma bayan ya musulunta ya shigo cikin musulunci a ce a rubuta mishi yace wannan bai saba ma kaida ba ta musulunci babu wanda zai ce haka nan ba ta yiwuwa yace kamar yadda Allah madaukin sarki yana yin farala ya taimaka ma gajeyi ai yazo a hadisi cewa duk wanda yake aikata aiki na alkhairi rishin lahiya tazu ko wani bulaguro zo mishi Allah zai rubuta mishi lada to yace shi ma irin wannan ne kuma gashi yana da iko to idan ya halitta a rubuta ma wanda yake da rauni irin wannan to kuma shi min babu aula ibn battal a sharhin shi na sahih bukhari yake cewa musani cewa Allah yana da iko yayi farala gabayin shi ga duk wanda ya iso kuma babu wanda ya sai ce dan mi ita ce magana amsa ibn battal ya kawo hujja akan cewa mu duba ahlul kitab idan suka musulunta ai ce akai lahu ajruhu marratay yana da lada biyu ladan har wancan da yayi akan addinin mummuna mara kyau din Allah ya ce ya bashi ladan shi wanda ko inda ya mutu akan shi ba zai mishi anhwani ba to kenan menene yasa kamar yadda wancan baka ce ma Allah dan mi ba to shi ma wannan kafirin da aka bashi ladan ayyukan da ya aikata cikin kafirci baka ce mishi dan mi ba wannan amsa ta al-imam ibn battal kenan Allah ya ji kanshi yace akwai wani wanda ya rasu ibn jada'an ya kasance yana aika ayin khairi aisha ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tace hal shin wannan abin zai anhwane shi yana ciyar da miskinai yana dokan marayu yana taimaka musu ya mutu a jahiliya aisha tace shin wannan abin zai anhwane shi tace annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai tun da yake bai taba cewa barak bi fili khadiyati yawmiddin ma'ana bai musulunta ba tun da ko bai musulunta ba sai wannan yayi nunin cewa a shaida ya faɗi kalmar ta musulunci da an karba mishi a takaice dai wannan abin da suke nihi kada iskali ne amma ba iskali bane ga wanda ya fahimce shi da yace illa an yatajawazu Allah sai in Allah ya gafurta dalili ne akan raddi ga khawarij wanda wasunsu wanda sai kasance suna cewa duk wanda yake mai aikin zinubi kafuri ne kuma ya shiga wuta har abada kayan wannan hadisin sai ya zama na raddi ne akan su dan saboda su a aqida su cewa duk wanda ya aikata aikin sabo kafuri ne kuma in ya shiga wuta har abada bai hutuwa ba zancan ceto na Allah ko na annabi ko na mummunai duk wannan suka ce ƙarya ce to wannan raddi ne gare su tunda nan gashi mai aikin saban ne amma ka ce illa an yatajawaza Allahu an sai in Allah yayi gafara kene nuna cewa ana gafara farkon hadisin raddi ne ga zindiƙai wanda suke imani suke cewa imani bai karuwa bai raguwa karshen shi kuma raddi ne ga wannan khawarij da suke cewa kahu mai isabo zai bayyana a cikin zai dawama a cikin wuta idan wannan shine abin da ya kumshi wannan hadisi hadisi na 42 al-imam al-bukhari Allah ya ji kanshi da sanadin shi muttasil yake cewa haddathana ishaq ibn mansur haddathana abdurrazzaq qala akhbarana ma'amar an hammam an abi huraira daga abi huraira qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah yake cewa idza ahsana ahadukum islamuhu idan da islamuhu idan dayan ku ya kyautata musuluncin shi fa kullu hasanatin dukkan wani kyakkyawan aiki ya amalu ha da zai aikata tuktabu lahu bi ashri amsalha za a rubuta mishi da 10 kwatankwacin ta ila 700 difin har zuwa limki 700 kuma 700 da ya ambata ba dan an tsaya anan bane akwai sama da haka nan ma akwai wanda ake limka ma sama da haka nan malamai suka ce daidai gurgurdan wallahi yudaifu liman yasha Allah yana lullumka ga wanda ya so kuma ya ambace ta ne bayan 700 din kenan sai suka ce akwai wanda ake limka ma sama da haka wani sahabi ya taba tuntubar Abu Huraira akan wannan mas'ala Abu Huraira yana cewa wanda aikata aikin alkhairi za a limka mishi so miliyan guda hankalin shi ya tashi ya zaburo shi bai da hadisi akan wannan yace su 10 suka sani Abu Huraira naji an ce kana cewa kaza sai an limka so miliyan yace mishi eh na kara ma miliyan 2 yace subhanallahi ina ka ganasi yace miliyan 3 kuma yace mishi me yasa ina hujja kai ce wallahi yudaifu liman yasha kuma an kawo ta ne bayan ambata 700 daidai gurgurdan ikhlasin mutun daidai gurgurdan limkawa da za a mishi 10 ita ce adana daraja duk wanda yi komun karancin imanin shi 10 nan alimka mishi so 10 ya samu amma sama da 10 zuwa 100 zuwa 700 har zuwa sama da 700 wannan kuma daidai gurgurdan ikhlasi da imani na mutun yace wa kullu sayyi'atin dukkan wani mummuna aiki ya amalu hada zai aikata tuktabu lahu bi misli hadza a rubuta mishi kwatankwacinta ma'ana babu kari a cikin kuma bangaren mummuna yadda take haka za a rubuta mishi ta wannan yana nuna mana kyakkyawan adalci na Allah madaukin sarki wannan da shi da wancan da suka gabata ma'anar su duk daya babu na 32 babun ahabbu dini ila Allah mafi soyuwar addini zuwa ga Allah adwamuhu shine wanda aka dawwama akai adawwama akan abu abinda al-Imam al-Bukhari yake nihi akan wannan shine kafa dalili akan cewa imani ana idlakin shi akan aiki dan saboda abinda ake nihi da addini anan shine aiki kawai ma'ana ahabbu dini ahabbul a'mal addini yazo da ma'ana al'amal kamar yadda zan mu gani a cikin hadisin nassin hadisin da zai kawo yake cewa Allah mishi rahama haddathana Muhammad ibn al-Musanna yana cikin ashiyukhul tis'a ashiyukhul tis'a yawa ya samu haka ne haka ne eh ah ibara ce dai kawai yan mance amma dai asalin marwayin yana ciki ko to kenan ka danka shine akwai tarjuma ta al-Imam al-Bukhari zan huddo maka ita in baka ita yace haddathana yahaya bamu labari daga hisham yace akhbarani abi babana ya bani labari ana aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah dakhala alaiha ya shigo wajenta wa inda hamra'a a wajenta akwai wata mace faqala sai yace man hazihi wace ce wannan ma'ana a gidan shi ya tarro wajen aisha da wata mace qalat hazihi tace fulana wannan ai wance ce tazkur min salatiha tana ambatan mun sallata cewa ga yadda take ga yadda take kwana take tana sallah qala sai yace maha ya annabi kamar kalma ce ta zajar cewa ta tsaya a hakan alaikum bima tudikun ina horanku da kuriki abinda zaku iya annabi yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah la yamullahu Allah bai kosa hatta tamallu har sai kun kosa wa kana ahabbu dini ila ilaihi mafi soyuwar addini wajen shi ma dawama alaihi sahibihu abinda mai shi ya dawama akai mahallu shahid da yace ahabbu din bi ma'ana ahabbul a'mal nan addini yazo da ma'ana al-a'mal wannan hadisin bukhari a guri bi rak ya huddo shi wannan shine guri na farko wannan kenan shine gurin mahallu tarjuma kin da yake ni a cikin wannan hadisi ibnu tin ya ambata cewa wannan mace da annabi da aisha ta ambace ta tayyabeta a huskata ya annabi ya hana ayyabu mutum a gaban shi to ibnu tin Allah ji kanshi yace wannan macen da aisha tayyaba a gabanta da tace tana ambata sallata tayyaba yabawa ne tai yace dan ta amince cewa wannan macen ba zata rudu ba ba zata rudu ba da wannan to amma malamai sun ma ibnu tin raddi suka ce a batta nan ne ma aka ambaci bayan ta huta ne ma aka ambace ta kamar yadda sufyan ya huddo cikin ruwaya shi yace zakarat zalika ba'da an akhrajat almar'a bayan wannan macen ta huta ne sai Aisha take yabanta al-Imam an-Nawawi yake cewa dawamul qalil tastamirru da'a mutun ya dawama akan kadan aikin alkhairin shi sai ya dawama da muraqaba da ikhlasin shi da fuskantar Allah kullun ka dauki raka'a biyu kana ta yin takaddawama yahi maka da yau kai 10 kuma baka kare he kai sati ko wata yamma shi wannan mai bin kullun yana tare da Allah yana kara alaka shi da Allah in 100 zakai ka bari wannan mai bi kullun tashi tahi taka yace da sabanin dan ka dan wanda mai wahala nan da nan yace zaka gaji kuma ka bar shi ladan ya yanki shine ma'ana Allah bai kosa sai kun kosa da taddace da shi ibnu al-jawzi yace abinda yasa ake son aiki dawwamamme dan saboda ma'ana biyu na farko ya kasance wanda ya bar shi ya shiga cikin ya bar aikin kamar ka fasa aikin kamar ka yanke saduwarka da Allah ne wanda kuma kullun yana tare da Allah kamar yadda muka faɗa nabi kuma dawamar aikin alkhairi kamar lazumtar da hidima ne kamar wanda ya lazumci kofa sarki kullun yana kofa yahi wanda kawo shat so dai zo ya wuce kamar wanda zai samu kima a wajen koda sarki na duniya fadawan shi da kullun suke gurin shi suke ta mishi hidima sun yi ka kima a wajen shi wanda kai so dai kawai zaka ganshi ya dauko wani kaya ka ci kawo a kai maka gida kana dauka kai daga wannan baka ƙara ganin shi he wata to a wajen wannan wanda suke kullun ko mun ka dan kin aikin da suke mishi ko dauko mun takalmi na ne sun yi kima gami da wanda so ɗaya dauko mishi bahu bai ƙara ganin shi ba shine misalin da al-Imam ya bada misali anan sai babi na 32 babi na 33 afwan yake cewa babun ziyadatul iman wa nuqsanihi ko kuma babu ziyadatul iman wa nuqsani baban da ke bayanin karuwar imani da ragewar shi bayan can yayi ta gaya mana kuma nan zai kawo adun kule hujjoji masu yawa wa qaulullahi ta'ala da hadar Allah madaukin sarki wa zinnahum huda mun kara musu shiriya kenan shiriya wacce ce ake ne shine imani yace wazradul lazina amanu imana kaga shi ma nan gurin imani gashi ya karu kyararraga hujja ta bayyana raddi ne akan wanda suke cewa imani bai karuwa wa qala ta'ala Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ne cika muku addinin ku kenan kaga ya nuna cewa tunda ya amshi cikuwa akwai rage akwai kari fa iza taraka shay'an min al-kamal fa huwa naqis idan mun aka bar wani abu na kamala to wannan abin ragagge ne kenan wannan al-imam al-bukhari al-imam ibn hajar yake cewa ya gabata mun lura anan gurin da kyau ya gabata kahin babu 16 baban da bukhari yace babun tafadulu ahlil iman fil a'mal baban da ke bayanin masu imani wajen ayyuka hawa hawa ne kuma anan can sai kawo hadisin abi sa'idin al-khudri da ma'anan hadisin anas wanda ya kawo anan sai aka yi mishi wasu suka ce ai tikrari ne din ma'ana da wancan baban da wannan baban sai kaga kamar ma'anar sa da yayi maimai yace to sai aka bada amsa cewa yayin da ziyada da ragi ta kasance daidai gurgurdan aikin mutun ne ko kuma daidai gurgurdan imanin shi sai Imam al-Bukhari ya tarjama babu anan gurin ya nuna ihtimalin guda duka biyu gurgurdan imani da gurgurdan aiki can aiki ne tafadul ahlul iman fil a'mal cikin ayyuka nan kuma zancan imani yake aiki daban imani daban ko wannan kuma ana yin shi aiki yana imani yana karuwa a can sai kawo hadisin Abi Sa'idin al-Khudri dan saboda cikin siyakin shi ko bayanin tafawutul mawzunat abinda ake aunawa shine dai amsar da malami suka bada cewa ba maimai bane Bukhari yayi ko daya in an tsaya an nura can tafadul amal nan kuma tafadul iman hadisi na 44 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Hisham haddathana Qatada an Anas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari zasu huto daga cikin wuta zai huto daga cikin wuta man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah nan man qala la ilaha illallah shine zai kasance fa'ili zai huto fi qalbihi a cikin zuciyar shi wazun sha'ira min khair akwai daidai gurgurdan awan sha'ir na alkhairi wa yakhruju minan nar kuma za a huto daga wuta zai huto daga wuta man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn burra a cikin zuciyar shi akwai daidai gurgurdan alkama min khairin na alkhairi wa yakhruju minan nar za a huto daga wuta man qala la ilaha illallah duk wanda zai huto wanda yace la ilaha illallah wa fi qalbihi a cikin zuciyar shi wazn zarratan min khair daidai da kwaye zarra na imani قال ابو عبد الله بابان عبد الله yake cewa shine al-imam al-bukhari qala aban al-imam aban yake cewa haddathana anas ya ba mu labari anin nabi daga annabi mai tsira da amincin Allah yace min imanin makani min khair nan haddathana anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam min iman kai naka an samu sabanin nuskha ne ina babu katala nuskha ne nuskha ka tsohuwa ce min imanin na imani makani min khair kakwai katala nan qala aban haddathana anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam to zan yi bincike akan shirgaba nan arwaya shi sai ce min iman ta imani gurgurdan min khair kenan sabanin ruwaya aka samu bukhari Allah ji kansa sai ya bayyana cewa arwaya aban kuma ga abin da aka ce wazn misqa wazn sha'iratin min imanin ba min khairin ba wannan hadisi al-imam al-bukhari ya huddo shi a guri 8 wannan shine guri na farko kuma wannan yake nuna cewa ashin an shiga wuta ana hutawa kuma wannan raddi ne ga wanda suke cewa mu'tazila da suke cewa babu shafa'a duk ahadisu shafa'a ga su a sahih al-bukhari ceto na annabi ceto na Allah madaukin sarki ceto na malamai ceto na su dukkan su ga baki daya hadisan nan sun san su ba musun su suke ba amma ban kare su suke su ba su wata ma'ana daban wannan radi ne gare su kyarara gashi cewa za a huddo daga wuta wanda yace kaza wanda yake da imani da yace aban shine ibn yazid al-attar da yace haddathana aban wannan ta'aliki kuma hakim ya kawo shi cikin litta insha Allah 40 ta hanya abi maslama yake cewa haddathana aban ibn yazid sai ya ambaci hadisin fa'ida kawo wannan hadisin shine ya bayyana cewa tasrihu qatada fihi bit hadisi an anas kenan wannan ruwaya ku ita ce daidai wannan akwai kuskure cikin tafatahul bari gashi nan can ba a ambaci qatada ba a cikin matani amma a sharhi gashi nan ambaci qatada kenan ya tabbatar da cewa akwai qatada kawo bai ma ci bincike ba nabi kuma cewa ya bayyana cewa cikin matani na imani musanya min khairin ya bayyana abinda ake nihi kenan wannan shine abinda al-Imam al-Bukhari yake nihi dai tabbatar da cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa imanin na wani yahi na wani tunda gashi an ce min imanin daidai gurgurdan zarra ta imani daidai gurgurdan alkama ta imani daidai gurgurdan burra ta imani kenan yake nuna imanin yana da fifiko na wani yahi na wani hadisi na 45 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana al-Hasan ibn Sabah سمي جعفر ابن عون حدثنا ابو الاميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود وان متن daga cikin yahudawa wannan riwaya ta tabbata cewa ka abul ahbar ne wanda musaddid da tabari su da tabarani sun fassara wannan mutum a cikin riwaya su cewa ka abul ahbar ne qala lahu sai ya ce mushi ya amirul mu'minin ya kai amirul mu'minin ayatun minki yana nan ka hanya musulunta ne yace ayatun min kitabi kuma akwai wata aya a littafin ku takara'una ha kuna karanta ta law alaina ma'asharil yahud nazalat da ace mu taran yahudawa kan mu ne aka sabko irin wannan latakhadna zalika al-yawma idan da mun riki wannan wunin matsayin idi matsayin wani abun riko mu riki ranar ta zama mana sallah ranar sallah dan jin dadi yace ayatu aya hiya wace aya ce kake ni yace al-yawma akmaltu lakum dinakum shine yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imaku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku musulunci shine addini nan Allah madaukin sarki a wajen kalma addini sai Allah ya ce akmaltu a wajen kuma ni'ima sai Allah ya ce atmamtu wannan duka ma'anar su daya amma kuma a wajen addini dan saboda hujja ce akan cewa yana karuwa yana raguwa dan saboda al-kamal shine cikar da tana amsa karuwa da raguwa a wajen nan sai Allah ya kawo akmaltu wanda anan kanta istinbadi ne akan cewa imani yana karuwa yana raguwa inji malaman tafsir wannan yana daga cikin balaga da hikima ta alqur'ani fa qala umar sai umar yace kada arafna zalika al-yawm mun san ranar da ta sabka ita wannan aya wal makanu allazi nazalat fi da gurin da ta sabka ita wannan aya ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi arfa yana tsaye a arfa wannan aya ta sabko mishi wa yawm juma'a kuma ranar juma'a kenan ya bayyana mishi cewa mu ma bisa haidin bi ma ne ta sabko mun ba idi ɗaya bane hadisin al-Imam al-Bukhari so hudu ya huddo shi wannan shine guri na harko nan Umar abin da yake so ya bayyana cewa ta sabko mana a ranar idin ne mu ma dan saboda a wata ruwaya ya bayyana kirar cewa nazalat yawmul juma'a yawmu arafa yace oke lahuma bihamdillahi lana id kuma dukkan su da godiyar Allah idi ne a wajen musalla ce a gare mu kenan shine Imam Umar yake so bayyana mishi yace idan aka ce maka kaifa dallata hazil qissa ala tarjamatul bab wannan qissar da ya kawo al-Imam al-Bukhari ina alaƙarta da baban da aka kawo wa zai ba da amsa ai ya kawo bayanin cewa babu ziyaratul iman wa nuqsanihi babun da ke bayanin karuwa imani da ragewa shi ina alaka wannan aya da to bar mu ji abinda al-Imam Ibn Hajar ya amsa yace sai a amsa a ce min jihati annaha bayyanat anna nuzulaha kana bi arfa ta hanyar da aka ce wannan aya an sabko ta ne a arfa wa kana zalika fi hajjatul wada kuma wannan a haji ce ta bankwana allati hi akhiru ahadul bi'sa wanda hajin bakwana ita ce karshen haduwar annabi da mutanen shi wanda aka cika shari'a da rukunnan ta gabaki daya kenan ku tunda aka tabko wannan aya ta cewa an cika muku addinin ku kuma an cika addinin ku yau ya cika sai ya nuna cewa wannan addinin kahin wannan wunin bai cika kin ba yanzu ne ya cika kenan sai ya nuna cewa addinin yana karɓar ƙari, wannan addini imani ake ne, yana karɓar ƙari da ragi. Isa ce ne huskar da al-Imam al-Bukhari ya kawo shi anan. Al-Imam Siddi, Allah ji kanshi babban malamin tafsiri, yace an sabko wannan aya bayan ta ba a sabko komai ba na halal ko na haram. Bayan ta an sabko su ayoyi ba ita bace ƙarshen aya da ta sabka alal idlaq, amma a hukunce hukunce babu wani abin da ya sabko bayan ita wannan aya mai albarka. Idan ina ga wannan babu zan mu takaita abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu ladan shi, na kuskure Allah ya mana gafara. Gaba insha Allah zan mu tashi babu na 34 a cikin kitabul iman. Assalamu alaikum warahmatullahi.